service is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraro abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Isra'ila ta ce za ta tura tawagar wakilanta zuwa Qatar a ranar Litinin a kokarin ci gaba da tattaunawar tsagaita bude wuta a Gaza, yayin da kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana yar ta'adda ta nuna sha'awar shiga tattaunawar tare da masu shiga tsakani daga Misra da Qatar akan fara tattaunawar fuska ta biyu ta yarjejeniyar tsagaita wutan da ke fuskantar jinkiri. Sadarwa daga ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bata bada wani karin bayani ba, sai dai kawai ta ce ta amince da gayyatar masu shiga tsakani masu samun goyon bayan Amurka. Kakakin Hamas Abdul Latif Kanu shi ma bai yi karin bayani ba. Wata ɗaya kenan da ake jinkirta tattaunawar fuska ta biyun. Babu wani karin haske nan da nan daga fadar White House, wadda ta tabbatar a ranar Laraba cewa ta yi tattaunawa da Hamas kai tsaye, lamarin da ya zo da al'ajabi. A makon da ya gabata, Isra'ila ta matsawa Hamas lamba ta sako raguwar mutane da take garkuwa da su na karin lokaci a fuskar yarjejeniyar ta farko, wadda ta kare a ƙarshen makon jiya, da kuma ɗaukar alƙawarin shiga tattaunawar ƙarshe. Ana sa ran Hamas har yanzu tana rike da mutane 24 da kuma gawarwaki 34. Rasha ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojinta sun sake kwace ƙauyuka uku da Ukraine ta kwace a kan iyakarta ta yankin Kursk a wani sabon koma baya da Kyiv ta ƙara fuskanta kafin tattauna kawo ƙarshen yakin. A jiya Asabar ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da babbar tawagar da za ta haɗu da Amurka ciki har da ministoci a Saudi Arabia a ranar Talata a yunkurin kyautata alaƙarsa da gwamnatin shugaba Donald Trump. Wakilin Amurka Steve Witkoff ya faɗa a ranar Alhamis cewa Washington na son tattaunawa a kan tsarin fasalin yarjejeniyar zaman lafiya. Muna sa ran tattaunawa da kuma amincewa kan muhimman shawarwari da matakai, inji shugaba Zelensky, inda ya nana ta cewa Ukraine ta shirya wa duk wata tattaunawa mai ma'ana. Adadin mutane da suka mutu kwanaki biyu bayan tashin hankali tsakanin dakarun tsaron Syria da kungiyar 'yan bindiga masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da aka hambarar da kuma kisan ramuwar gayya da ya biyo baya ya karu zuwa mutum 1,000, a cewar wata kungiya mai sa ido akan yakin a jiya Asabar, lamarin da ke zama tashin hankali mafi muni tun bayan yakin Syria shekaru 14. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Syrian Observatory da ke zama a Birtaniya ta ce bayan kashe fararen hula 745 da galibi aka harbe su kurkusa, an kashe jami'an tsaron gwamnati 125 da kuma mayaƙa 'yan bindiga 148 masu alaƙa da Assad. Ta ƙara da cewa an yanke wutar lantarki da ruwa a wasu manyan wurare a birnin Latakia. Rikicin da ya barke a ranar Alhamis shine tashin hankali da ke zama kalubale ga sabuwar gwamnatin Damascus, watanni uku bayan da kungiyar 'yan bindigan ta kwace iko bayan hamɓarar da Assad. Gwamnatin ta ce tana mayar da martani ne akan hare-haren da raguwar dakarun Assad suka kai, kana ta ɗora alhakin tashe-tashe hankula akan ayyukan ɗaiɗaikun mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gobara mai yaduwa cikin gaggawa ta kona wani yanki mai girma a gunduman Long Island ta jihar New York a jiya Asabar, wadda ke samun karfi daga wata iska mai karfi da ke kadawa, wadda ta kuma ta da hayaki da ya turnike sararin sama, lamarin da ya sa aka kwashe mutane zuwa wata tungar soja kana aka rufe manyan hanyoyi. jama'a sun dakile uku cikin hudu na wutar da ta tashi yayin da aka kuma dakile kashi 50 cikin 100 na raguwar ɗayan gobarin da ta tashi a West Hampton. Bangaren wasu gine-ginen kasuwanci guda biyu sun kone, amma jama'a sun ce babu gidajen fararen hula akan hanyar wutar. An kai wani ma'aikacin kashe gobara da ya samu raunin kunar wuta zuwa asibiti. Babban jami'in gundumar Suffolk, Ed Romain, ya ce babbar damuwar mu ita ce iskar da ke kadawa, saboda iskar ce take hura wutar. Gwamnan jihar New York, Kathy Hochul, ta ayyana dokar ta ɓaci, kana ta ce hukumomin jiha suna kai ɗauki wurin kashe gobaran a yankin Pine Barrens, wani wuri mai yawan katako da ke gabas da birnin New York. A ƙarshe, hukumomi a ƙasar Argentina sun faɗa a jiya Asabar cewa birnin Bahia Blanca mai tashar jirgin ruwa ya lalace sakamakon ruwan sama da ya kai na shekara guda a cikin sa'o'i kalilan, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 13 tare da fidda wasu ɗaruruwa daga gidajensu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo dubbatutuwa da suka jibance mu'amalar matasa a kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a yayin da masana ke ci gaba da neman mafita mai dorewa ga matsalolin da ke tattare da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta, musamman ma yada abubuwan tsiraici, badala, labaran ƙarya, zage-zage, cin mutunci da dai sauransu. Shirin na wannan mako ya yi nazari ne akan dabarun da za a yi amfani da su wajen sauya tunanin matasan garaja'a akan ɓangarorin da za su riƙa taimakawa rayuwarsu na yau da kullum a kafofin sada zumunta. A bisa wannan yanayi, muka fara ji ta bakin ƙwararrun mutane masu amfani da kafofin sada zumunta don shimfiɗa akan inda matsalar take kafin a je ga mafita.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. Kin kawo maudu'i mai matukan mahimmanci wanda ya kamata a ce tuntuni. Mun zauna mun tattauna mun ga yadda za a samu mafita akan irin waɗannan abubuwan da matasan mu suke yi. Wato abin takaici, zaki ga cewa yanzu abin ya kai ga har zaki samu almajirai sun yi gungu a cikin su, wani lokaci sun haɗa kuɗi sun siya wannan wayar, daga sun saka mata data sun zauna suna kallon fina-finan batsa ko kuma suna kallon duk wani abin da zaki ga cewa zai soya musu tunani ta hanyar banza. Duk anan zaki ga yara suna koyan abubuwa da dama wanda in kika duba zaki gani akasarin a kudu ba haka ake ba, wanda zaki ga su suna da ma wurare da suke budewa don koya wa matasa abubuwan da za su gani a bidiyo su yi amfani da shi don su dinga samun kuɗaɗen shiga. In kika duba tarihi, shi ilimi da mutum sai ya tashi ya yi tafiya a kafa tafiya mai matuƙar nisa kafin ya samu ayan Alƙur'ani ko kuma ya samu wani ilimi guda ɗaya da zai zo ya amfani ma al'umma. To yanzu nesa ta zo ma mutane kusa, ya kai zamanin da yanzu a wayan hannunka da ɗan datan naira 100 za ka ga cewa ka koyi ilimi na addini na zamantakewa. Don wasu suna nan babu abin da suke sai ƙoƙarin koya ma mutane irin wannan ilimukan. To amma kuma sai ake samu akasin haka, shi kuma wancan ya koya maka abin da ba zai kai ka ko ina ba sai dai kai ga halaka.
Na'am, gare ki malama Ana Usman, ina matsalar take?
A gani na, babban matsala da ake samu shine rashin sanin ya kamata ko rashin sanin kai, wato self awareness. Saboda idan mutum ya san kanshi, ya san abin da ya kamata, ya san inda ya fito, kuma ya gane inda yake a lokacin nan, kuma inda zai je, wato kenan kaman go, ba zai bari waɗannan matsalolin da ake samu ya shiga tsakanin shi da achieving waɗannan goals din ba.
A kokarin nazari akan wannan matsalar don gano ko akwai kamanceceniyar mu'amala da kafofin sada zumunta tsakanin matasan Najeriya da wasu ƙasashen duniya, mun ji ta bakin jigo a jam'iyyar APC wanda ya rike mukamai da dama a matakin ƙasa, barista Ismail Ahmad, wanda aka fi sani da Lida, ga bayanin shi.
Kusan kamar yadda duniya da take kenan gaba ɗaya, kwanan nan na dawo daga Ingila, muke attend wani conference da ake kira Alliance for Responsible Citizenship. Yawan yawanci wanda suka halarci wannan taro ɗan siyasa ne matakaita matasa da kuma wanda suke dan gaba kadan daga kasashen yamma musamman America da ita Ingila da sauransu to kusan su ma akwai sashi daban da aka ware yake irin wannan korafin akan me yasa matasa yawanci ke mai da hankali akan abin da zai zama ko na nishadi da sauransu to su abin da yasa na sai bambanta jinamu saboda kusan kowane fanni ne mai zaman kansa wanda yake kawo cigaba ko karuwa a harkar tattalin arziki mu a Najeriya musamman arewacin Najeriya na farko dai ba mu da culture zan ce kusan na karatu ko a mai da hankali akan abin da ya dame mu wannan yanar gizo kun ce abubuwan sada zumunta da ake kira social media ya kawo abubuwa daban-daban na cigaba amma kuma ya kawo nakasa daban-daban mutane attention span din su da suke mai da hankali akan abu ya gara raguwa kuma abu ne kawai da ake so ko a gani a tattauna a kai ko a yi gulma ko a ci zarafin wani ko a ga sirrin wani ko wata ko wani abu makamancin wannan ya fi ɗauke mutane hankali kuma gaskiya wannan abun ba kawai ga matasa ba ne har da mata da mutane ma da yawa wanda ba sa cikin matasa.
Madalla to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka bayan ga jin shimfiɗa akan matsalar nan ƙwararriyar lauya ta ce daga gida ya kamata a yaƙi wannan matsalar.
First of all, I think it has to start from the family unit. People have to be serious about parenting values. A rage wannan harkan vanity din da shirme da shashanci to schools as a mentors su dinga guiding yaran a duk schools haka. Tunda in the north predominantly we have all these Islamic schools and I'm sure for the Christians too there are Sunday schools. So from there za a fara instilling values na cewa duniya is not about waya ko kuɗi. It has to start from there, from the family unit, and then maybe some parents support schools. Secondly, we have to go back to our communities and give back to the underprivileged, maybe sistema, at least sound primary education. It's not an issue that government or one person can sort out alone. Kowa has to be intentional about these things, has to take proactive steps to give back. Yara need to be educated on the digital space generally, its uses. Bawai says the taco is just about wiki abrigeno.
Waɗanne tsare-tsare ya kamata a bi wajen kawo sauki ga wannan matsalar? Bari mu ji daga bakin ƙwararriya mai mu'amala da kafofin sada zumunta.
Sunana Maryam Abbas Abdulkadir Bichi, wanda aka fi sani da Maryam Bichi. Ni ƙwararriya ce a ɓangaren kasuwancin zamani wato digital marketing. To gaskiya na farko dai ni ana wa ganin tsari na farko shine matasa su zamana gabaki ɗaya akwai sincerity of intention, wato sun ƙudirci niyyar cewa za su sauya. Na biyu kuma ta yaya za a yi a haɗa ƙarfi a tallafa wa su masu wallafa abubuwan alkhairi kamar masu wallafa abin da ya shafi ilmantarwa wayar da kai in ma nishaɗin ne nishaɗi wanda bai kaucewa hanyar addininmu da al'ada ba a ringa ƙarfafa musu guya wajen a ringa turawa ana musu liking ana musu reposting don su ƙara samun su ma visibility sannan masu wallafa-wallafan abin da bai dace din ba yaya za a yi a ce su ma an kokari an dakile su an yi discouraging din su shine ta hanyar a daina yawan bibiya kamar misali akwai wani bawan Allah da ya dinga reposting din account din wani yace da Allah aje a yi reporting din sa saboda yana da yada badala kuma mutane da yawa suka je suka yi tai to ni ana wa ganin waɗannan abubuwan su ne za su karkato da hankalin mu mu gane cewa bibiyar abubuwan da ba su da amfani da gulmace-gulmace ba shi bane ba kuma su masu yi din idan ana yi musu irin haka zaki ga suna gajiyawa an kuma ci gaba da wayarwa da matasa kai
a bangaren ki fa malama ana
yanzu kan mafita shine ya kamata mu koma drawing board wayar da al'umma akan the need to kowa ya zana goals ko wani namiji mace yara da suka yi girma da za su gane wannan bayanin kowa ya zana su da su zama guiding principles ko kuma a samu guiding principles ma'ana shine kaman dokoki ko ba dai dokoki haka nan cancan ba dai amma ya kamata kawai ba ana rayuwa kullun a kwana a tashi kawai a ci abinci a yi sallah a yi harkokin rayuwa kawai a koma a yi bacci ba ya kamata kowa ya zana dokokin da zai iya kiyayewa da kuma abin da za a san shi da shi wato kaman values za ka ce malam wannan wani yayi kaza kaza a ce a'a ba a san shi da wannan halin ba ko baya gurin ya kamata a ce mutane za su shaida su ce a'a shi zai iya yin wannan shi ba zai iya yin wancan ba kuma ya kamata a samu a koyar da al'umma akan the need for kaman empathy kaman emotional intelligence da communication skills dai irin non-cognitive skills haka is very important
gare ka mallam abubakar
wato abu ne wanda zan ce miki yake da dan wahala amma dai idan muka hada karfi da karfi muka zauna wayar ma matasa kai ne kullun ta hanyoyi daban-daban sadarwar na zamani cin ta hanyar radio ne television ne ta duk wani hanya da muke gani zamu kokarin sako zai kai musu matasa a nuna musu amfanan kallon videos din da zasu dinga ƙara musu ilimi abin da ya kamata mun kenan malaman addinin mu duk lokacin da suka hawo munbari su kokarin gaya ma mutane zan iya gaya miki cewa yanzu addu'o'i da yawa da nake kallon video na same su
sai kuma leader barista Ismail
to gaskiya ni gani nake to abin da ya kamata a yi malaman mu na addini musamman dan babu mutanen da suke da influence akan abin da al'umma yake shi ko suke influence ga impression akan mutane kaman malaman addini to kamata a ce ai wani conference mai karfi inda za a jawo mutane daga sassa daban-daban musamman malaman addini da malaman mu na makaranta na boko da kuma matasan da suka yi gaba suka san abin da suke da gwamnatoci da ire-iren ku mutane masu zaman kansu masu jawo hankalin mutane a samu a yi wata zama wanda za a iya gane abin da ake ciki a ga yadda za a yi a shawo kan wannan abu
madalla muna godiya malamai alƙalman ƙididdiga da sun yi nuni da cewa matasan Najeriya da dama na amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga sai dai akwai gibi wajen amfana da kafofin musamman tsakanin matasan arewa lamarin da masu fafutuka kamar Shafi Bello suka ce dole ne a tashi tsaye wajen bude cibiyoyin da za su taimaka wa matasan to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan muhimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin dan adam Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki ko kun san wannan lokacin da ake dauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin dan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa zuciya rage kiba ko teba hana kasala yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu domin tattaunawa kan wannan batu muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar dan adam likita gare ka
azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam kamar yanda da farko ma Allah subhanahu wataala ya faɗa yace ayi shi aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan adam ta fannin kwakwalwa lafiyar kwakwalwa kenan da lafiyar zuciya da lafiyar cikin mutum da lafiyar garkuwar jiki duka azumi na taka rawa matuka
to likita ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum
azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan adam da kuma daidaita shi saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur ya ci abinci ya sha ruwa dan zirga-zirgan da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne na zuwa office ne na zuwa gurin wa'azi ne ko na zuwa makaranta wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgan duka saboda taka rawan suga ne da yake jikin dan adam wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan da riski ba ko batu Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan wato kamar a ce carbohydrate kenan so da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi sosai ga dadin Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgan da ya kamata a ce yayi duk da dai yana yin su karfi yana raguwa kasala yana zuwa wannan ko yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan kamar yanda dai mutum za a ce ya samu ne a mota yayi full tank so sai kuma yazo dan fara zirga-zirga a cikin gare su da zarar zirga-zirgan nan aka yi minti 30 aka yi awa 1 awa 3 awa 4 to dole man nan da aka sha zai ragu so hakan shi ma dole sugan mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa.
A likitance, ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya?
Azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai, kamar yadda muka sani, abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya, saboda zuciya da jini da jijiya su guda uku nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini, saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka, so sai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure. Haka ma kuma dehydration ko kuma ince rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure. So duk wanda suke cewa suna da low blood pressure, kashi 90 din su a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su. So kun ga kenan, ga wanda suke da hawan jini, tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance, to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration, to nan dehydration din tunda kuma ga da mun san yana causing low BP, to at the same time yana rage hawan jini. So wannan shine na farko. Na biyu kuma, yana matukar taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su. Wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko, wanda sun rubu kashi biyu. Muna da low density lipoprotein, muna da kuma high density lipoprotein. Sai dai kawai anan low din shine marar kyau, high din kuma shine mai kyau. So kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a jikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya, wanda kuma matsalan yakan akuni yayin da wannan maikon ya yawa yakan je makale a cikin jijiyan dan adam. So yayin da jini yazo wucewa, sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta. Zamu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki, amma kuma a ce akwai gantsa kuka da yawa a cikin wannan tiyo din, so kun ga ruwa zai na fitowa, sai da amma ba zai fito yanda ya cancanta ba, kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsa kukan. To wannan zamu iya cewa nan dattin gantsa kukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu, kamar yadda gantsa kukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan. So wannan maikon kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai akai ba, to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin. So da zarar ya datsar da shi kuma, sai a samu condition known as atherosclerosis. Wannan atherosclerosis kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din, wato yayin da ya kasance an samu hawa na wannan maikon da baya da kyau a jikin dan adam, sai je makale cikin jijiya ta ciki, to sai hana jini wucewa. So da zarar mutum kuma ya kasance yana azumi, to da Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa, saboda mutum baya yawan cin abincin da yake kara maikon ma in the first place, kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke so, saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba. So wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam.
To likita, ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa?
So azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyar kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function. Wannan cognitive function din nan kuma a takeice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin dan adam, a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu, gurin nutsuwan mu, gurin hankalin mu, gurin yanke hukuncin mu, gurin shawarwa kan matsaloli na yau da kullum, gurin su nazari tare da sauransu haka. So yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis. Neurogenesis kuma daga wata neuro yana nufin neurons kenan. Wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place. Genesis kuma shine production of the neurons kenan. So yayin da mutum yake azumi, wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'innan production of the neurons din, kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function. Na biyu kuma aka samu neuroprotection. Wannan neuroprotection din kuma kamar yadda na faɗa, neurons din da suke gina kwakwalwa, to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi, suna samun su huta, ba za su samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi, saboda yawan cece da mutum yake yi, abinda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa, hutu na zuciya, hutu na jikin shi, tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma.
Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyar su?
Eh, tabbas akwai su. Ai, kamar yadda muka faɗa, yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum, saboda kamar yadda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin dan adam yana taka rawa matuka gurin narkar da abinci, wato digestion kenan, tare da fitar da abinci. To da zarar ka dan bar cikin ka ya samu ya dan huta, so ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions din nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka, wato ko gut lining kenan, wanda shine sashin cikin mutum ta ciki, so sai ganin shi ma yana samu yana karfafawa, yana ƙara samun hutu, and sai ga digestion din is faster kuma is better, yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya. Na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance. Wannan shi microflora ko microbiota, wa'ansu bacteria ne wanda su kuma suke da kyau, ko ince positive bacteria kenan, wanda ana samu su a cikin dan adam. So wallahi wata rana sukan yi kasa, wata rana sukan yi sama, amma in mutum yana azumi, so da Allah subhanahu wataala, sai kaga sun daidaita, sun yi yanda ya cancanta. So wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi. jini. Sai kuma aka samu autophagy. Autophagy daga wajen auto yana nufin automatic phagy, kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan Adam suke fitar da wa'ansu datti na jikin dan Adam da baya bukata, musamman da fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zuba, saboda azumin da mutum yake yi. Akan samu irin su homeostasis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa. Sai sa azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a yi, su abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa?
Babu mamaki bane ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ince sun sha ruwa, amma kuma in suka zo shan ruwa sai su je ba su da shaukin cin abinci ko kuma ba su da shaukin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawaran da muke bayarwa, inda har ya kasance ka fadi ko kuma kin fadi cikin irin waɗannan mutanen, to yakan taimaka wata rana a ɗaya amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma hada da dan kayan itace haka, irin kamar azu a ce dan lemu, dan ayaba, su dan kankana ko su abarba, naka dan hada su wanda yake da hali ma zai hada da su grapes ko kuma apple. So koda ma duk abin da mutum Allah ya samu hali, to zai dan yi hadawa, to akai mixing waɗannan, to yana taimaka gurin ba mutum appetite. Kuma koda mutum yaji baya jin shaukin sha, inda ba wai amai bane zai sa shi alal misali, so dan Allah ya hakuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan, saboda zai ba su appetite, zai dan musa dan dano kenan a takeice. Na farko, na biyu, zai dan kara suga a jikin mutum, saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba, so dole sugar jikin shi ya yi kasa, hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan karfin fita sallah. Sannan ku kuma tunda yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su, musamman kankana, to kuma ko mutum ma baya jin shaukin shan ruwa, so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka, to shi ma zai taimaka matuka gurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da yake azumi. So a cikin kiyayen haka, kuma a dan kokata yin haka, haka ma kuma wanda ba su samu damar yin sahur, so koda wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi, to shi ma zai taimaka. In so haka idan da sallah asham can karfe 8:30 zuwa karfe 9 alal misali, to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gode cin abinci insha Allah ta'ala, to zai ji daman ko in ce zai ji dandanon cin wannan abincin.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike cewa ku tare mu a wani makon inda za mu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi. Mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Kwana mun tashi lafiya. Ni ne mai suna Silva Musa a nan Kaduna. Kamar yanda muka sani, muna lokacin azumi ne wanda mu Krista muke kiran shi Lent. Lent lokaci ne da Yesu Kristi a cikin Matta, a cikin Luka da kuma Yohana, Yesu Kristi ya yi azumi na tsawon kwana 40 bai ci ba bai sha ba. To saboda mu mabiyansa muna bin gurbinsa, to akan fara wannan azumi kwana 40 kafin ranar Easter. To abubuwa guda uku ake bukata ga kowane Kristan a wannan lokaci na Lent. Farko shine addu'a. Ana bukatan kowane mabiyan Almasihu ya kasance mai yin addu'a. Zaka nemi gafaran zunubanka, zaka yi addu'a saboda wayansu, zaka yi addu'a saboda kanka. Na biyu, ana bukatan ka kayi azumi. In baka iya yin azumi, sai ka rage cin abincinka a wannan lokaci, domin kana tunawa ne da rayuwar Yesu Almasihu lokacin da ya zo duniya. Na biyu da shi, ana bukatan ka ka zama mai bayarwa, kana ba ma waɗanda ba su da shi, marasa galihu. Za ka iya tattara kayanka ka kai wa gajiyu, ka kai wa marayu, da kuma wannan yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da ake samu waɗanda aka kona musu gidaje ko kuma aka kakkashe yan uwansu, wurin da ake kira IDPs. To a wurin za ka iya kai taimako ko ki kai taimakonki. A ƙarshe, mu sani cewa Yesu Kristi mutuwansa da tashinsa ya bamu yanci, ya bamu zarafi mu kira ga sunansa, domin akwai jarabobi daban-daban wanda Yesu Kristi ya fuskanta. A wannan yanayin nan ma akwai jarabobi da za su zo mana, amma ya za mu yi mu fuskanci waɗannan jarabobi mu kuma ci nasara ta wurin yin addu'a da kuma yin azumi. Ubangiji Allah ya bishe mu. Amin.
Wannan Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.